This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Juma'an nan, sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila da ta ɗauki matakan kare fararen hula da kuma tabbatar da ganin ba a ritsa da su ba a mummunan musayar wuta da ake yi a yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin kare wani rikicin kan iyaka a yankin Gabas ta Tsakiya da neman mafitar diplomasiya a Lebanon. Hakan na zuwa ne a yayin da sabbin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Gaza da Beirut ya haifar da samun waɗanda suka jikata da dama. Sojojin Isra'ila sun ce suna kaikaitar ayyukan ta'addanci. Blinken ya ce mutanen Lebanon su ne za su yanke shawarar kan makomarsu, amma ba wasu daga waje ba. Jami'an Amurka sun sake jaddada cewa Isra'ila na da damar kare kanta daga hare-haren Hamas da Hezbollah da Iran ke marawa baya a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara nausawa ta ƙasa cikin Lebanon. A jiya Juma'a, Iran ta ce ta gano gawar wani janar ɗin sojin juyin juya hali da aka kashe tare da jagoran Hezbollah Sayyidi Hassan Nasrallah a yayin wani harin da Isra'ila ta kai a watan jiya a Beirut. Rundunar sojojin juyin juya halin ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa sakamakon namijin ƙoƙarin da aka riƙa yi ba ji ba gani, a ƙarshe an gano gawar shahidi Abbas Nilfurshan. A nan gaba ne za a sanar da lokacin ɗaukar gawar shahidi Nilfurshan da shirye-shiryen yi masa sutura. Nilfurshan babban kwamandan dakarun kurdawa ne na IRGC bangaren ayyukan ƙetare da aka kashe a ranar 27 ga watan Satumba tare da Sayyidi Nasrallah. A ranar Juma'a, iyalan fasinjojin da suka gamu da ajalinsu a hadarin jirgin saman Boeing 737 Max 2 suka halarci zaman babban kotun ƙasa da ke Texas ta Amurka domin sauraron ba'asi, yayin da lauyoyinsu suka nemi alƙalin kotun da yi watsi da yarjejeniyar da ake son kullawa tsakanin kamfanin jirgin da masu gabatar da ƙara, cewa kyale kamfanin kawai ya fuskanci shari'a. Lauyoyin nasu sun yi kumfar bakin cewa hukuncin da aka zartarwa kamfanin da dududu na dala kimanin miliyan 244 ne yayi kadan, duba da laifin karkatar da hankalin masu sa ido game da tsarin kula da na'urar tafiyar da jirgin da ya kai da afkuwa hadurin. Sun zargi Boeing da ma'aikatar shari'a da laifin neman kauda ido daga gaskiya da nuna halin kotun kula kan cewa mutane 346 ne suka mutu a hadurin. Wani alƙalin Amurka na yanki Reed O'Connor ya tambayi wani lauyan Boeing din dalilin da yasa zai amince da wata tsararriyar yarjejeniyar sasantawa da waɗanda ake karar. Lauyan na Boeing Ben Hart ya ce Boeing wani jigo ne ga tattalin arziki da kuma tsaron ƙasa da ke da buƙatar sanin irin hukuncin da za a yanke kafin ya amince ya amsa laifin haɗin baki ga aikata damfara da aikata wani babban laifi. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a aka buƙaci gwamnatin Burtaniya da ta sa dago batun babban dakarin kafar yaɗa labaran nan mai rajin demokaradiyya da aka ɗaure Jimmy Lai ga China, bayan da rahotanni suka bayyana cewa ministan harkokin waje David Lammy na shirin zuwa Beijing. Lai mai shekaru 76 shi ne mamallakin shahararren mujallar nan ta Apple Daily da ta riƙa goya bayan dandazon masu zanga-zanga ta tabbatar demokaradiyya a matattaran nan mai cike da harkokin tattalin arziki. Ana tsare da shi ne tun a shekarar 2020. Inda yake jiran a yi masa shari'a bisa tuhumar da ta hada da hada baki da dakarun kasashen ƙetare ya tunzara jama'a su yi wa gwamnati buri. Rukunin lauyoyin shi a London sun bayyana fatansa na ganin Lami ya sa batun na Lai a gaba a yayin ziyarar tashi wadda ba a riga an tabbatar da ita ba. A ranar Juma'an nan ma'aikatar shari'a Amurka ta ce an daure wani sojan Amurka a gidan kaso na tsawon shekaru 14 bisa yunkurin taimaka ma yan fafutukar kafa kasar musulunci ta IS aiwatar da wani mummunan harin ta'addanci akan dakarun Amurka. Za a sa ido kan sakin Cole Bridges da aka sani da Cole Gonzalez mai shekaru 24 a duniya bayan shafa shekaru 10 a gidan kaso cewa ma'aikatar shari'ar. Bridges wanda karamin soja ne mai kwarewa ta musamman a mataki na daya a lokacin da aka kama shi. An tuhume shi ne a shekarar 2021 da laifin bayar da shawarar soji da dabarun yadda ƴan kungiyar ta IS za su kashe ƴan uwansu sojoji. A shekarar 2023 ne da ya amsa laifin tuhumar da ake masa na laifin ta'addanci. Bridges ya shiga aikin soji ne a shekarar 2019.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Doctor,
doctor,
doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doct
sosai ni abin da yake hankali na a wannan makon Alhaji Matsala shine irin mamakon ruwan sama da aka rika samu kusan ma a ito a sassan duniya daban-daban ciki kuwa da nan Amurka inda kamar yadda ka sani an yi wannan wato mamakon ruwan sama da guguwa mai karfi da ake laka ba mu suna iri-iri akwai Helene akwai Milton ga sanan dai haka nan kuma can kasa Najeriya idan ka koma da jamhuriyar Niger su ma duk akwai mamakon ruwan sama da a iya cewa ya haifar da ambaliya wani wurin ma har da cin rayuka to a gaskiya dauki hankali na da fatan Allah ya takaita Allah ya tabbatar da damuna mai albarka kuma Allah ya tsare
to amin sun mu amin lalle kan nan a jihar Florida kin san an yi fama da wannan guguwa ko kuma in ce ma ana ma ci gaba da fama da duk da ke manazarta nan suna wato gani kokarin ganin cewa an bi hanyoyin da za a magance ta amma na san kin sha magana akai irin wasu lokuta ana cewa idan bira da sata da dawa ma da wari su kansu musamman a wuraren yankunan mu tun da ke ga baza ba a cika samun irin wannan mahaukaciyar guguwa a wuraren mu wace dai yawan ruwan sama
dai ruwan sama da wani lokaci
da wasu matsalolin da ke ga daga halaye ne da tabi'u na mutane
wannan haka yake a mutane saboda zaka ga yawanci shara da ake ta ko dai a yi gini kan hanyar
ruwa ko kuma
sannan amma kuma dalili mafi kusa-kusa wanda kuma a iya cewa mafi tasiri akan wannan batun ruwa a ambaliyar ruwa sai kaga mutanen mu an tara bola a buhuna zaka ga fa an daura bola a buhuna wai ana jira da an ga ruwa ya fara soka sai a dauko wayannan buhuna sai a jajjefa a hanyar ruwa wai nan ruwa zai wanke wai ya tafi
wai ba a so ai wahala daukan zuwa
kar a bada kuɗi ga masu share har gidanka za a zo ana buga kofa akwai bola za a kwashe bola Alhaji Mutala to dan kuɗin da za a bayar sai kaga ya zama da mugunta
a toshe magudanar ruwa shi ko ruwa in ya rasa hanya zai maka sani inda ba a
hanya ko kuma kaga wanda yake cikin lungu ya dauko bola gidan shi ya kullo dan mugunta
ya ji
ya dora kan hanyar ruwa da ke kofar gidan wani wanda shi wannan wani yana
kokari
yana kokari sai ga ya tsaftace sai ka shigo sai ka dauko sai ka dora mishi
to Allah ya sauke kuma Allah ya ganar da mu a hanyoyin da zamu bin mu kare lafiyar mu da ta jikin mu
to amin Allah shi tsare
to amin
to shi kenan Gaisuwan fatan alheri na abari a huce zan mika ne a wannan karin ga kasan wancan sati da ya gabata na mika ne ga mata zalla.
Lalle haka.
To wannan karin kuma maza ne zalla kuma iyaye.
Me kyau kin yi adalci.
Eh gaskiya. A dama
an yi raba daidai.
Eh dama ni ina kwatanta adalci a duka al'amura. Zan fara ne da mai girma ga Ladiman Katsina Hakiman Malam Fashi da Sadiq Abubakar Mahuta. Sai Alhaji Muhammad Ibrahim Emanai Hakimin Kanya a jihar Jigawan Najeriya. Sai barista Yusuf Nuhu MNI tsohon director general na hukumar rediyon tarayya ta Najeriya da Alhaji Yusuf Saulawa wanda shi ma tsohon shugaban gidan rediyo Najeriya Kaduna da dama rediyo Nagarta da ke Kaduna da ma kafafen sadarwa da dama sai kuma Alhaji Bahar Awalu wanda kuma shine shugaban gidan rediyon tarayya Najeriya na Kaduna sai Alhaji Ahmed Mangal da ke Katsina wanda dai wannan kowa ya san mashi ba kowa ya san kowa ne shi sai kuma Alhaji Kabir Abubakar MNI shi ma dake Kaduna da ya ritaya daga banki a Najeriya sai Sheikh Tukur Almanna shi ma dake Kaduna sai ni ma wani tsohon malamin makarantar ma Islamiyya wanda kullum ban gushi ba ina masa addu'a ban san inda yake ba a yanzu wato malam Haruna dake Hamma Zaria malamin mu ne na Islamiyya malam Matala ya koyar da mu Islamiyya mutuka a karshe sai Alhaji Umar Hashim dake Ungwa Sunusi because iyaye ne da fatan Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya
to amin summa amin to malama Hawwa kin tuna min da wasu malamai na can da dadewa waɗanda wasu na san inda suke wasu ban san inda suke ba amma bari mu fara da Alhaji Sani Nahuce a jihar Zamfara wanda tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Zamfara kuma tsohon shugaba ne wato principal kenan na kwalejin Nagarta dake Sokoto a jihar Sokoto malam Alhaji Sani Nahuce muna yi maka fatan alkhairi da fatan za a yi karshen mako lafiya haka kuma akwai wasu malamai irin malam Abubakar Zaki Ambursa a jihar Kebbi Najeriya sai kuma malam Abubakar Gotomo wanda tsohon malami ne malama Hawwa
na'am
amma na sami labari an ce ya rikide zuwa kwararren dan jarida
masha Allah
eh kuma ba yanzu ba a Gotomo yake zaune ba amma dai ana tunanin ko yana a Abuja ne ko a Niger
to Allah ya sa in ya ji kai bide ka
to amin summa amin
na'am
to akwai kuma wato gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga dindin masu sauraron mu a kowane lokaci wato Alhaji Ahmad Muhammad Nanil Gumel da kuma tsohon mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Umar Usman Shehu Ambursa sai Alhaji Ayuba mai sai da katako barkin ladi da Sani mai langilangi a wuri sai Yusuf Haruna Kariya Nijar da Ilyasu Yakubu Digawa da mamman Zahatu mai kifi wato maman Zahatu mai kifi Yalwa da Sani mai aikin wutar lantarki Gindin Akwati sai baffa na baba sabon garin Tildin Fulani sai kuma mamman Sani Dauda Cinwazza da Alhaji Haruna DBY ta Marsuwa da Alhaji Muttaka Gizo Fulanin Gindin Akwati da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa da Sunusi Madace da Magaram da Isu Makeri Madace da kuma Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai da kuma Muhammadu Salihu Kaurin Namo da a jihar Zamfara Najeriya dukan su wato mun ta ganin sakonnin ku da kuma bayyana ra'ayoyin ku da fatan dukan ku za ku yi karshen mako lafiya
gaskiya ka kyauta wannan gaisuwa da ka mika ga masu sauraron mu a kullun saboda kullun kan muna ta kicibin da sakonnin su
na'am kuwa kamar yadda aka saba yau na san kira da tsaraba da zuwa ga masu sauraron mu don sun karkata kunni su ji duk da yake sun ce ba ki dariya kamar yadda malama gare take
haka suka ce maka
eh sun ce labarin kuma da kika bayar ki karege mai saboda abin da kike cewa ita
wato kike cewa ko kake cewa
ita gina sa haka suke cewa
to na ji
sun ce wai
eh
wani kalin ma ta bada labarin
sai ta cinye dadin labarin da dariya ku
sai ta tsinta ku da dariya ma saboda dariya ma da take dole sai ta tsinka ku da dariya
haka
wani ce aikin gina ke shirya dadin labarin
to ka ji ku ka gani to kuma ni ba na so in shirye shi yasa nake bari su masu sauraro su dara da kansu
to masu saurare na sauraren ki
to na amto wannan wani labari ne zan bayar na farko duka kafin ba da wannan labari ya kamata kai ka sani kuma na san ka sani da masu sauraro
menene
da Fulani da Hausawa sun tsaya daurin ki da yace ba abin da ka raba su abadan
in za a da ma in za a ba mutum shi yawa haka za a fara
mutum shi gari dan ka san cewa dai da Hira ne da Hausawa
na gano inda kike
gudani
na gano inda kike gusta
to dan haka karkata kunnuwa
karamawa muke ba da muwa muje
to ni dai na yi shimfida
to bismillah
wannan waya taba fulata na ce
kaji
mai tallan nono
kaji dama na san kike yi muje
na dai fada maka ba fulata ne da Bahaushe dai uwa dai ne uba dai na'am take tana kai tallan nono haka a cikin gari kamar da aka sani a al'ada Hausa a kasashen Hausa
na'am
to ta shigo wannan gidan da take kai tallan nono wanda kuma da mata saba kai tallan nono a gidan an saba da ita ta shigo wance ina wuri barka da zuwa kaza kaza ta shigo to sai ta nemi wuri kawai ta sauke wannan ƙwaryar nono tunda ta tare da mata gida tana tukin tu tana magab da kwashewa
na'am
to da aka kwashe tu aka gama ita ma sai aka fasa mata nata wance to ga abinci aka zuba mata miya akai tace ina zan kai wannan tuwo ainin tuwo yayi yawa arage aka ce ke ko ci mana tace ai Allah baran wannan tuwo yayi yawa sai mai gidan tace to shikenan ki ci in kika rage ai sai a baya raga sannan sai a kara musu akai tace to aka ci gaba da rarraba abinci kafin dai ta gama ci a zo ai batun sai nono dada
na'am
to can fa malamanka ai aka ce to mi ko wanda kika rage sai a kara ma yara kai su ci sai ta shiru dai bata ce kowa ba wance mi ko nan a samu a sallami yara a zo ai batun nono sai ce ai ba ku ga mun wannan miyan mahaukashiyar miya bane ai na shinya to mahaukashiyar
miyan da banta ba
ku ne miyan ce an mahaukashiyar
ne wato ta taba ga son ya shige gaba
da miyan mahaukashiyar miya bane miya ai yau ta ji
da dawa malama hawa ni dai wannan dare da nake da hakuri dai nake yi don na san kazance
ne kike ai shi kenan bukatar dara ai kasa
a gaskiya kuma
bukatar dara kasa
yanzu ban san ko ce wace iri bace amma zan gano saboda ni saboda kin zan mu ba ba mu yin bashi zaka za mu mai da jiki ne ai ba wani abu ba
to shi kenan
eh to malama labarin da malama wani ga Julie tana daga mana hannu a da haka tilas anan zamu jabirki a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
Hawwa Sharif
Murtala Faruk Sanyin da ke fatan mu kasance lafiya mu kuma yi karshen mako lafiya
Yeah.